daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Niya da kuma Dalol a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodiyar shi ake bukata a voahouse.com Masauraro assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 29 ga watan Mayu shekarar 2019 Daula Salim ce tare da Baba Yakub Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
to Robert Muller ya ce bincike da yi bai nemi guda wato ya gudanar bai nemi daura wa shugaban Amurka laifi ba na wato yi wa sashen shari'ar Amurka shishigi amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata laifi ba da sanyin safiyar yau Alhamis ne majalisar dokoki Isra'ila ta kada kuri'a akan wargaza majalisa da kuma shirya zaben wuri manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun yi gargadi ga Iran wacce ta shirya domin kai hare-hare a fadin gabas ta tsakiya da zummar auna Amurka da kuma abokan kawancinta biyo bayan shawaran aikiwa da karin sojoji a yankin
kanin labaran kenan akan shi a cikin shirin namu na yau da yake jiya Laraba ne aka rantsar da shugaban kasar Najeriya da wasu galibin gwamnoni dan haka ne muke dauke da rahoto akan yadda aka rantsar da gwamnan jihar Imo sannan zamu koma arewa maso gabashin Najeriya wato jihar Borno inda wakilin mu ya tattauna mana da sabon gwamnan da aka rantsar Farfisa Babagana Zulum wanda yayi alwashin farfado da jihar da ta dade tana fama da rikicin mayakar Boko Haram
mutane tsoro zamu sa karbi mata ta samu aiki ruwan sha asibiti da makarantu
Muna kuma dauke da rahoton hukumar UNICEF na cewa in Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi mara inganci to kowane mataki hukumomi ke dauka domin shawo kan matsalar
idan mun kama mutum abinda muke mashi na farko zamu ce ya kwashe shi idan hannun shi ya kwashe mu sa shi ya kai shi cikin inda ya kamata ya kai shi sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mishi hukunci
Muna tafiye da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar sai kuma karatun Alkur'ani mai girma amma kafin nan sai kun ji yadda duniyar ta waye gari
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakub Makeri a jawabin farko da yi a bainin jama'a tunda aka nada shi mai bincike na musamman a shekarar 2017 Robert Muller ya faɗa a jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar bai nemi dora wa shugaban kasa laifin yi wa sashen shari'ar Amurka shishigi ba amma kuma hakan baya nufin shugaban bai aikata laifi ba Muller ya yi waɗannan kalamai ne a ma'aikatar shari'a a Washington inda ya bayyana batutuwa da dama da muhimmancin aikin bincike wanda aka bashi domin tabbatar da yunkurin kasar Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka a shekarar 2016
As alleged by the grand jury in an indictment, Russian intelligence officers who were part of the Russian military.
Yace kamar yadda yake kunshe a cikin wani zargin aikata laifi da rukunin masu taimakawa shari'a yayi. Wasu jami'an sashen leƙin asirin Russia da suke tare da ma'aikatar sojin Russia sun kai wa tsarin zaben Amurka hari. Zargin aikata laifin ya nuna an yi amfani da fasahohin zamani masu ƙarfi suka yi kutse a kwamfutoci da kuma shafin yanar gizo da kwamitin yaƙin neman zaben Clinton ke amfani da su. Yace suna wato sun sace bayananta na sirrin kafin suka ɓadda kamanni akan yanar gizo da kuma shafin WikiLeaks. Suka kwarmata bayanan Clinton da suka sace. Muller ya ce ya gudanar da aikinsa ne ta huskoki biyu. Da farko ya gudanar da bincike akan yunkurin yin katsalandan da Rasha ta yi wa zaben Amurka. Kana ya kuma yi bincike akan ko an yi wa bincike shishigi da ya hada da ayyukan shugaban Amurka Donald Trump. Mula ya ce tsarin ma'aikatar shari'a ya nuna ba za a iya dora wa shugaban kasa aikata laifi yayin da yake kan karagar mulki ba. Saboda haka ne Mula da ma'aikatarsa suka gaza dora wa shugaban kasar laifi. A wani sakon Twitter a jiya Laraba, shugaba Trump ya ce Mula ya wanke shi daga aikata ba daidai ba. Yana mai fadin cewa babu wani aikata laifi da rahoton Mula ya ayyana a kaina. Ya ce babu cikakken shaida akan zargi da ake min, kuma a kasar mu mutum wato idan mutum ba a bada shaida cikakke akan sa ba to ba shi da laifi. Yace an rufe wannan magana kenan, kuma nagode, inji Trump. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne majalisar dokokin Isra'ila ta kada kuri'a akan wargaza majalisa da kuma shirya zaben wuri bayan Prime Minister Benjamin Netanyahu ya gaza shirya gwamnatin hadaka. Yan majalisa 74 sun samu rinjaye akan wakilai 45 akan wargaza majalisar da kuma gudanar da sabon zabe a ranar 17 ga watan Satumba. An baiwa Netanyahu cikin daren jiya ya kafa sabon gwamnati bayan nasarar da yayi a zaben ranar 9 ga watan Afrilu. Ana sa ran zai shirya gwamnatin hadakan ne tsakanin jam'iyyarsa ta Likud Party ta yan mazan jiya mai akidar Yahudawa da wata jam'iyya da ita ma masu ra'ayin yan mazanjiyar ne, wanda ministan tsaro Avigdor Lieberman ke jagoranta. Sai dai tattaunawa tsakanin jam'iyyun biyu ta faskara, inda jam'iyyar mai akidar Yahudawa ta ki amincewa da bukatan jam'iyyar Lieberman, wacce take neman dokar tilastawa mabiya addinin Yahudanci shiga aikin sojin Isra'ila kamar yadda ake son kowane matashi da matashiya su yi. Ita ba jam'iyyar mai akidar Yahudancin ta ce tilasta shiga aikin soji ya saba wa horon addinin su. Suna tsoron shiga aikin sojan da zai iya kai su ga tabarbarewar horon addini. Manyan jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun gargadi kasar Iran da ta shirya domin kai hare-hare da dama a fadin gabas ta tsakiya da zummar auna Amurka da kuma kawayen abokan kawancinta biyo bayan daukar shawarar aikewa da karin sojoji a yankin. A jawabin da suka yi a wuri daban-daban, sakataren Bariko mai kula da tsaro kuma babban janar din kasar a jiya Laraba ya kare rahotanni na bayanan sirri da ke nuna Tehran tana shirin gudanar da rikici a yankin da daman can yake fama da tashin hankali. Pat Shanahan ya faɗa yayin da yake kan hanyarsa zuwa birnin Jakarta cewa a koda yaushe suna samun bayanan sirri akan barazana da ke fitowa a yankin. A nan Washington kuma shugaban haɗin kan manyan jami'an sojojin ƙasar Janar Joseph Dunford ya tabbatar da bayanan sirri da suka yi sanadiyar ma'aikatar sojin ta aika da ƙarin sojoji a yankin. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wajen shugaban ƴan tawayen Sudan ya dawo gida duk da hukuncin kisa da aka yanke masa a shekarar 2014 yayin da ba shi a cikin kasar. Ya kuma ce zai zauna a cikin gida duk da cewar gwamnatin sojin kasar ta nemi ya bar kasa. Yasir Arman ya faɗa wa sashen wato shirin muryar Amurka akan Sudan ta Kudu cewa ya zo Sudan ne domin taimakawa wurin kawo ƙarshen rashin fahimta da ake samu wurin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadin kasar.
Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da jihar Imo, bayan da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakili ta Najeriya gwamnan jihar Emeka Edioha ya dauki rantsuwar fara aiki. Ya bayyana cewa burinsa shine ya sake gina jihar Imo. Ga wakilinmu Alfonso Okorege dauke da rahoto.
Dubun dubatar jama'a ne suka halarci babban filin wasan Dan Anyam da ke Owerri babban birnin jihar Imo domin rantsar da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Honorable Emeka Edioha matsayin sabon gwamnan jihar Imo. A jawabinsa na farko, Emeka Edioha ya shaida wa al'ummar jihar da kuma sauran jama'ar da suka garzayo domin bikin cewa
our mission is to rebuild, reposition and transform Imo into a modern ecosystem for education, agriculture, industry, tourism, culture, sports, entertainment.
Yace manufar mu ita ce mu sake gina jihar Imo, mu sake fasalinta, mu kuma mayar da ita cibiyar ilimi, noma, masana'antu, yawon bude ido, al'adu, wasanni, nishadi, inganta baiwa, kimiya da fasaha. Da kuma yin amfani da albarkatun kasanmu don kirkiro damar raya tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarmu. Ihedion Hayade ya bayyana kudurori kimanin 15 da gwamnatinsa za ta cimma a cikin shekaru hudu masu zuwa, ciki har da samar wa matasa abin yi da tallafawa mata da samar da tsaftataccen ruwan sha da inganta ilimi, noma, tsaro da dai sauransu. Yayin da wasu kuma suka tofa albarkacin bakinsu da cewa
I like what is happening today. This is what is expected.
Comrade Okwara kenan na cewa ina son abin da ke faruwa yau. Kenan abin da muka roka kuma shine abin da muke ta kokarin gani, wato kukutar da jihar Imo. Muna so a dama da talaka kuma mun san cewa matsayinsa na gogaggen shugaba Emeke Nyejo zai dawo da martabar jihar Imo. Sai kuma Ngozi ta ce
obijayin ma ilada yayi ga mu crowd.
Muna farin ciki idan ka duba zaka ga dubun dubatar jama'a. Kowa na farin ciki da cewa mun samu sabon gwamnati, amma fatan mu shine kome ya gyaru, kada a koma gidan jiya. Wannan karon ba ma so mu yi kuka, muna so mu zama masu farin ciki. Ƴaƴan mu su samu isasshen ilimi kuma ya zamana duk aikin da za a jihar ya zamana kwarai. Ba ma son ayyuka marasa inganci. Kuma mun yi imani cewa jihar Imo za ta gyaru da zuwan Ihedion.
Our government has been following. I'm very, very happy because power has changed hands.
Umuna Ali Ikechukwu ya ce, "Ana tsar da gwamnatinmu. Ina farin ciki sosai saboda an canza gwamnati. Kamar yadda muka sani, Ihedion gogaggen shugaba ne. Na kuma san cewa ya shirya sosai don rike wannan mukamin. Shawara ta ita ce tabbatar cewa ya tattala da dan kudin da aka bar masa a Baitul Mali.
Ni ne Alhaji Abdullahi Gara daga nan Owerri. Hadon da aka yi nan daga kadas babban mu gwamnan mu ta tsona ko kuma kai doa gaskiya mun na da cigaba shi da mu wahala cikin wannan gwamnati da wuce. Amma alhamdulillah Allah ba ina ka shugabanci na kware wanda zai shugabanci jama'a Imo gabaki da kowa da kowa da daukar shi dan uwa da gida gabaki da.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To madalla a gaishe da Alfonso. A jihar Borno kuma sabon gwamna Farfesa Babagana Zulum ya furta cewa zai mai da hankali wajen tabbatar da tsaro da samar da ayyuka ga matasa. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Wa Farfesa Babagana Umar Zulum ranka dade yanzu ga ma rantsar da kai a matsayin zababben gwamnan jihar Borno wanda kuma yanzu ka karbi ma ragamar mulkin jihar. Kamar wani sako kake da shi ga al'umman jihar Borno dake fama da wannan rigingimu na kungiyar Boko Haram yanzu haka.
Na farko ina so ne in gode ma Allah Ubangiji wanda ya halicce mu wanda ya bamu nasara. Na biyu mutanen Borno in gode musu da suka fito kwanci da farkatar suka zaɓe mu. Mu kuma ba za mu cama nan su. Na yi magana cewa insha Allah zan ci gaba da gudun da mai gidana ya bari. Tabbatar cewa a kasa akwai tsoro. Mun gina kayuka da mutane za su koma kayuka su. Mutane tsoro za mu sa garbi. Matasa su samu aiki. Ruwan sha asibiti da makarantu yadda gwamna ya za mu ci gaba gunda ya siya musamman ma da ba mu kawo da kasa musamman da ka ina neman tabbata don su a ta mu da addu'a kuma mu ci gaba.
To ranka da dai ta kake gani za a magance wannan matsalan tsoro da kake maganan cewa za ku magance shi?
Ai na riga na fara wannan maganan ba maganan da mutum zai fara a ciki ba. Ya kamata dukkanmu sanna mu shawara sojojinmu da police namu traditional rulers now har da ku ɗan jarida mu sanna tabbatar mu shawara ya zamu yi mu cigaba amma insha Allah ko fara da shawara yawa kuma muna fatan za ku ga muna fatan za mu yi nasara.
Ranka dai kana magana zaka magance matsalar ko kuma tushen abin da ya haifar da rigimar Boko Haram. Kamar menene kake gani ya haifar da wannan rigima ne kuma menene zaka iya yi akai?
Na farko rashin aiki, amma kusan cewa wannan abun yayi wahala. Kusan cewa wannan abun ya dade ba yanzu bane ya faru ya dade da saboda haka muddin mu yara sun samu aiki ya za su samu aiki mu gure musu gwamnati mu nuna musu sana'a wato abin da ana cewa turanci technical education da kuke so mun nuna musu samu sana'a wannan tukunan bai
mun gure yanzu.
Hamisa Madalla a gaishe da Haruna Dauda a wani bincike da hukumar UNICEF ta gudanar a shekarar 2018 da ya nuna cewa ƴan Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke ba haya a fili ko kuma amfani da makewayi mara inganci. Ga rahoton da wakiliyar mu Hawwa Umar ta hada mana. Asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ƴan Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi marar inganci a binciken da ta gudanar a shekarar 2018. UNICEF ta bayyana hakan ne a lokacin taron manema labarai da aka gudanar a jihar Kano kan batun tsaftar muhalli ta hanyar yaki da bayan gari a fili. Mataimakin daraktan bincike da sa ido na ma'aikatar kula da muhalli na Abuja Hassan Abubakar yayi bayani game da wannan dabi'a da kuma irin matakan da ma'aikatar ke dauka don magance ta.
Idan mun kama mutum abinda muke mishi na farko zamu ce ya kwashe shi, idan hannun shi zai kwashe mu sa shi ya kai shi can inda ya kamata ya kai shi, sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mishi hukunci. Mahiyan su ɗan kwaya ne ba su jin kunya kowa, ko duk wanda yake da kunya yana ganin ana ganin mutuncin shi, yana ganin mutuncin mutane, ba zai duka kan titi ya dora kashi ba.
Shi ma jami'in tsafta na ma'aikatar kula da muhalli a Abuja Simeon Ajusi ya bayyana na irin kalubalen da Najeriya ke fuskanta a bangaren tsaftar muhalli da ya hada da matukar karancin makewayi na jama'a ko wanda ƴan kasuwa kan kafa.
Muna da irin masu gidaje na haya da sun gina gidan ba tare da sun gina bayan daki ba. Sai mutanen ba su da dama sai dai su je su yi a waje kenan. Mutane da yawan sun zo Abuja ba tare da suna da wajen kwana ba. Akwai lord inda akwai gidaje irin na su business premises din nan, plaza, hotel, the wayansu offices da ya kamata in kana da bukatar amfani da bayan daki ku shiga kawai ku ce to kuna so ku yi amfani da shi za a ba ku, amma ga mutane da yawa ba su da wannan kwarin gwiwa da za su shiga su ce to ga abinda suke so su yi amfani da shi. Wannan public toilet din nan ya kamata a ce wai nan environmental mu muke kula da su, amma muna da kungiyan masu gidan ba haya din nan na kasuwa, amma a yanda muke magana yanzu ba san inda ko file nasu duki.
Dr. Lawal Musa Tahir ya bayyana yadda ba haya a fili ke zama kan gaba wajen yaduwar cututtuka.
Misali cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar cholera wadda take zuwa cikin annoba, ana iya yada cututtuka irin su zazzabin typhoid da shan inna da irin su hepatitis A da sauran cututtuka da dama. Guda misali zai iya hawa kan shi ya tashi ya je ko ya hau kan abinci, ta wannan hanya zai iya yada cutar cikin al'umma. Sannan ruwa zai iya koro bayan gidan nan ya je ya shiga cikin rijiya ko kuma cikin rafin da ake amfani da shi, ko kuma ya kora shi cikin kwata inda idan aka samu pipe na famfo ya fashe wannan ruwan kuma zai iya komawa a cikin pipe din nan.
Gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin kokarinta don ganin an kawo karshen bayan gari a fili zuwa shekarar 2025. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki Hawwa Umar, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo mu ke cewa karfe 1:18 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin Domin Iyali a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zaɓe da burin ɗorawa akan aikin da ya yi cikin shekaru huɗu da suka shige, waɗanda ake samun saɓanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma. Ta haka shirin Domin Iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari. Ga abin da barista Sa'ida Sa'ad, wata lauya kuma ƴar gwagwarmaya, ke cewa
idan mutum ya duba ita kanta hanyar tattalin arziki, a gaskiya Najeriya ta kokari ta dan farfado. Yanzu gross domestic product ya yi hawo bai gurin sai in ce kashi daya ko ku a ce kamar 1.9% a ƙarshen shekara 2018 kuma shi abinda ake cewa inflation rate ya zo dropping ba kusan kashi 13 kamar 13 ko 14 a cikin kashi 100 duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number din nan da aka introducing wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarukan mu na bankuna da ku yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin din su ake tawato an saka kamar wayansu wayansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitoring yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kaiwa wasu kasashen ana kashe mana tattalin arzikin mu kuma at the same time aka zo aka introduce shi wannan abin da ake cewa Treasury Single Account wato TSA wanda shi ma kuma ya dade taimaka ana monitoring inda kudaden mu suke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin kamar avenues ko kuma leakages a irin government institutions da gwamnati da nayin barna da abubuwa kamar haka to tilas a yaba musu a wurin haka a yaba gwamnati na haka kuma kowa ya san cewar an yi kokari a yi abubuwa shirye-shirye iri inda tsare-tsare musamman wuraren noma da harkar zancen wannan Uncle Borrower Program na wato ABP wanda Central Bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan naira biliyan 82 kuma aka kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taba samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin ɗan shekarun nan da aka samu gwamnati ta yin taimaka an ce an kusan girba hectare kusan 400 wanda kuma an dade ba a yi kowa ya san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin Buhari babu wanda yake cikin murna da jin daɗi kamar su an yi fadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda 3 a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative din wanda ake da gwamnatin Morocco to irin wayannan abun waɗansu su ba lalle ne a gansa anan ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewa Najeriya tana yin tata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin 20 na shinkafar da ake ci a yau yana zuwa daga su manoman mu na gida an saka manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana ƙara tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwan kuma da gwamnatin Buhari ta yi a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa gwamnatin ta yi engaging ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka kwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikin su kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai ɗan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an ganshi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi allowing an yi bill da zai shafi whistle blowing wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya zaka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati ce wanda kuma yake ganin na kokarin a gyara tafiyan ne
barista Sa'ida Sa'ad wata lawyer a Najeriya anata bayanin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wanda ta taba tsayawa takarar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar People's Progressive Alliance PPA ta ce duk da yake gwamnatin Buhari ta samu nasarori a fannoni da dama tana da rauni a wurare da dama
zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba Buhari karni ta farko shekara 4 da suka wuce ya shafi bangaren tsaro na tuna kan ya hawo mulki daga Kano in zaka Abuja sai ka samu wajen kusan awa 10 kai cikin gari ma ni a Kano nake a zaune cikin garin Kano in zan fito daga Nasarawa zuwa Hotoro ko zan tafi Gombeja sai in samu kusan awa 2 ban kai inda za ni ba masu abubuwan hawa kamar yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura mai mota ya ta gumi a cikin motar sa mutane da ya motocinsa sun samu lalacewa saboda overheating. To wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin gaskiya fi sabilillahi yana hawa ya bada umarni cewa shi Hafsan sojoji wanda yake zaune a Abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari wato kasar Maiduguri kenan. Ya koma can da zama aka kamo bakin zaren aka fara aiki. To an samu canji gaskiya an samu cigaba don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato. Tafiya ya zama gajere saboda da maimakon kai awa 10 zuwa Abuja sai kika kai awa 6 zuwa 7. Kuma tsoro da ake yi da kaga mutum da kunshi gaban ka na faduwa. Makaranta ne, za ka kasuwa ne, za ka aiki ne. Kai kana cikin gidanka ma a zaune gaban ka na faduwa. Taya an ta fashe, ka ji karanta. Sai ka tashi ka zauna, ka dauka ko an kawo an sa bomb ne. Da kaga kunshi a hanya kana gudu. Saboda haka gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro amma bai isa ba. Yanzu tsaro ya canza ya dauki wani fuska. Ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro ma'aikacin gwamnati masu fararen hula wanda su ma'aikatan gwamnati ba yan kasuwa ba su da sukuni kowa cikin fargaba yake yanzu za a iya sace ka ko akan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai. To kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren. Kuma wajen kamar misalin sufuri kamar hanyar jirgin kasa da aka bude daga su Kaduna zuwa Abuja kuma ka dawo Kaduna da wasu bangaren kasa ta can bangaren wasu bangare ta Najeriya da aka dan sassaka wayannan jirage. To gaskiya ya taimaka sosai, ci gaba ne wannan shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a kasa. So an samu gyara ta wani fannin kuma gyaran bai kai yadda ma za a yi mata kiyasi ba. Amma abin da za mu yi la'akari da shi ne a nawa tunanin shi ne tunda an fara wannan alama ce mai kyau. In aka zo zancen mata rawan da suka taka sun an samu isassun mata a wannan tafiyar, gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba fi sabilillahi. Kuma shi ilimi ai ba lalle a aji ake samun ilimi na zaman duniya ba. Ana mai da karatun boko wai lalle shi ta wannan fannin ake samun ilimi. To ni wannan ban yarda da shi ba. Karatun boko yana da amfani amma ba za mu dauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai yi wani abu da za ta yi tasiri ba. Saboda haka ba dukan mu ne ya cancanta a ce kowa da kowa sai ya je jami'a ba.
To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na bukatar sake lale da kuma zagi damtse. Kuma masu sauraro kuna iya bada gudunma ga wannan shirin. Tambayar ita ce yaya wannan taken na next level zai zama da tasiri a rayuwarku. Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bada gudunmawa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma.
Suraya Ibrahim Adam daga masallacin Makkatul Islam kafu kuma sangana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
To Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu gaba baya dawo mana da taƙaitaccen labaran duniya.
A jawabin farko da ya yi a baidin jama'a tun bayan da aka dada shi mai bincike na musamman a shekarar 2017, Robert Mueller ya faɗa a jiya Laraba cewa binciken da ya gudanar bai da mai ɗorawa shugaban ƙasa laifin yi wa sashen shari'ar Amurka shishigi ba, amma kuma hakan bai nufin bai aikata laifi ba.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ni Daula Salim da Baba Yakubu Makeri, sai kuma an jima da hansi idan Allah ya kai mu.